Esmok, MD, Beats, Ace.
Kajira yuwa tabarni ina tadaku. Kuti kingari kuwaye ya gani gabu. Ingharna uneba asu ya denga karku. Laide wa se yaushe zanzu a farko kuma mata ce karkasa ta karkace zaka sare ku ka zare hawayen ka kar su kare taro ka Allah ya kare to Allah ya kare sai na haƙuri na dan kare jinkiri nan na duduba waye zai bani guri sai na duba babu na kasa gane aibu nan na fara fata Allah ya bani gata gashi nayi nisa nayi nisa
na shigo da kafar dama hip hop ce ta bani dama I'm killing the beats baba yaron ba adawa dama ce Allah ya bani na san dole ne ka kini ko ka kini ko ka so ni na san dole ne ka jini dan kuma mu a rayuwa da gaskiya muke ta rolling my friends ko yaro da rarrafe yake achieving baiwar da Allah ya bani ta zarcewa bani bani just smile and say alhamdulillah we just hustle
muna fama hustle baba tun mu je mu kwanta baba tun mu je mu kwata ya ta siya mu bakurata lokacin mu ne ya fara na san dole za ku sara rayuwa tana yi da ni karma ka soja da ni babu guru babu laya bana sa ran yurta yau zan fasa kai jada ni rasa rai baba tin ji da kai dan na ga rayuwa tin ta sun so mata da ni hip hop ce ta yi mutuni cos ta bani dama na duba abu da dama but duka baka mana sai dai yan hadawa cos a gada fawa a gada fawa a gada fawa a gada fawa
abin al'ajabi ba shi da magani sai san da idan maki yanka kazam jarami ba sai kana azumi yau wai ta lazumi Allah zai amsa ma bo ya fi dadi in ka shago mi a foot bana da echo sai da na haɗe da biro like my last line na ce daga zero to hero sannan I'm counting the kilo kamar Camila Cabino so don't compare with Papilo we talking hero yeah. Zan bana bari ina soma da na fara giba da kada da noma ka bani iyaka na wuce da goma da na tsallaka duka bala'i da soma na zamanin new kai ka goma fuma so that's why in na kama beat bana taba bari sannan tabbata na yi katar luma
damn make him say this to bushe cause no matter how big the obstacle they put on the road is same on rushe we know we end the two shit but mu fi karfin akushe so any motherfucker who beats it as zeko mamushe